yara 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 turari yara yara
aske turari aske wainari aske wainari
zan zan zabari iyo kama su ya ruwa na malale ruwa na zan
Me sona me ka burgeni